أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك بركة مدسادوا أو أن مسلاتي متارة البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبائد كرات منا عمدة الفقه واللفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 13 wancan satin mun ce majalisin mu na 17 kasancewar da kai karatuttukan da muka yi muqaddima ce ita wanda ake turawa karatun yake cewa ai ba a sa su cikin lissafi ba kenan yanzu muna majalisi na 13 insha Allah muna 12 ga watan Zulhijja Zulqaida hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 20 ga watan 5 a kalandar Bature 2024 idan ba manta ba wancan karatun mu mun kare babi wanda yake mana bayani akan abubuwan da suke warwarewa mutum arwallashi yau da iko Allah za mu tashi akan babi wanda zai mana bayani siffa da ladabba wanda ya kamata a ce mu bibiya lokacin da janaba ta kama mu za mu tsarkaka da ita shine malai yace babu al-ghuslu min al-janaba babi wanda zai mana bayani akan wanka na daga janaba shi janaba idan muka dauka zan mu gani sarki ne wanda yake babban sarki sabanin abubuwan da muka karanta wanda duka hadasul asgar ne ayin yanda mutum zai sarki idan kaza da kaza da kaza sun same shi amma dai ita janaba in dai ta samu mutum to albarkacin wa'ansu abubuwa ne wanda suke wajabta ta malam zai zo zai mana bayani akan abubuwan da suke wajabta wannan wankan madama aka same su to ba wani abu wanda zai zartakar da kai in ba wankan nan ba sai dai Allahumma idan an rasa ruwan da za a yi wanka to aka baka rangobe kai taimama ita kuma za ta iya tsayawa matsayin wannan wanka malai ke cewa wal mujibu lahu khurujul mani wa huwa al ma'u ad-dafiq wa iltiqa'u al-khittanayn wal wajibu fihi an-niyyatu wa ta'mimu badnihi bil ghusli ma'a al-madmadati wal istinshaq wa tusannu at-tasmiyatu wa yadluku badnahu bi yadayhi wa yaf'alu kama rawat maymuna qalat satartu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama faghtasala min al-janaba فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيديه على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاد الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقط الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى وانا شيني بجن دمالين يكاو منا ماليكي تيوا وانم بابيني وانديكي منا بياني ندقى بياني أكو وانكا ندقى جنبا yake cewa wal mujibu lahu abin da yake wajabta wankan janaba yace khurujul maniyyu hutan maniyyi wa huwa alma'u ad-dafiq yake cewa idan baka san ba menene maniyyi ba shine wani ruwa wanda yake tunkuda juna lokacin da yake huta wa iltiqa'ul khittanaini kuma da haduwar kaciya guda biyu yake cewa wal wajibu fihi abinda yake wajibi a cikin wannan wankan na harko anniya wajibi ne kai niyya na biyu ta'mimu badnihi bil ghusl mutun ya gama dukkan jikin shi da wanka ko ina a ce ruwa ya same shi ma'al madmadati wal istinshab tare da kulkurar baki da shakarwa zamu zo zamu yi bayani akan haka yace wata sunnu at tasmiya daga sunnonin kuma shi wankan yake cewa ana so mutun ya ce bismillah lokacin da zai fara wanka wayadluku ya ciccu danya jikin shi wayadluku badanahu biyadaihi ya ciccu danya jikin shi da hannayen shi wayafa'alu kama rawat maimuna yayi kamar yanda maimuna uwan mummunai mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qalat take cewa satartu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama na sitirce manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi faqtasala min aljanaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wanka albarkacin janaba wadda ta same shi fabada'a sai ya soma faghasala yadayhi sai wanke hannayen shi thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi sannan ya kwarara ruwa da hannun shi na dama zuwa hannun shi na hagu faghasala farja sai ya wanke gaban shi wama asabahu da abinda da inda wannan maniyin ya taba thumma daraba bi yadayhi ala alha'idi sannan ya shahi hannayen shi ya shahi katanga da hannayen shi wal ard kuma ya shahi kasa summa tawadda'a sannan yayi arwalla wudu'ahu lis-salati kamar yanda yake arwalla lokacin da zai yi sallah summa afada al-ma'a ala badanihi sannan ya kwarara ruwa a dukkan sassan jikin shi summa tanaha sannan yayi baya fa ghasala rijlaihi sai ya wanke kafuwar shi malaike cewa wala yajibu naqdu ash-sha'ri fi ghusl al-janaba gamace ko ga namiji mai tara gashi mai yin kitso yake cewa ba wajibi bane ba sai ya warware kitsan shi ba wajibi bane ba sai ta warware kitsan ta ba lokacin da ta zo wankan janaba iza rawa usulahu madama wannan ruwan ya taba fatar gashi al-irtiwa shine sha idan ya koshi aka ce fulalun irtawa wani ya sha ruwa ya koshi shi kuma an bangaranci ne za a ce al-ishba wani ya ci ya koshi to idza rawa madama ko kuwa ko gashin kan ko kuhatar gashin kan ta taba ruwa ba lalle bane ba sai an warware dukkan kitsan da yake ciki ba kuma zamu ga hadisi ummu salma akan haka yake cewa wa idza nawa bi ghuslihi at-taharatayn idan mutun yazo zai yi wankan janaba kuma idan yayi wankan janaba ai idan zai yi arwal idan zai yi sallah kuma da kai wata arwalla da za ta biyo baya yake cewa to idan mutun yazo wankan janaban sai yayi niyya guda biyu ta wanka ne zai yi kuma arwallar shi kuma tana nan yake cewa ajza anhuma wannan wankan yayi wadatar sa mai da wankan da arwallar yake cewa wa kadhalika law tayammama lil hadathain haka idan yayi taimama albarkacin hadisi guda biyu ya kama shi ga hutsari ga wankan janaba kaga dukkan sai kowanne hadasi ne babban hadasi da karamin hadasi yake cewa wan najasati ala badani kuma da kai datti a gangan jikin shi ajza'a an jami'i ma wannan taimama ta wada tasmi duk da ita ma da misala ce wanda take da sabani akan ya zai a ce inda gangan jiki da datti ya taba ta babu ruwan da zai gusar da ita a ce taimama zata warkar da wannan ko zata maye gurbin wannan ruwa shi ma mas'ala ce wanda malamai sun yi sabani akan ta zamu biyo kanta insha Allah yake cewa wa idza nawa ba'daha fa laysa lahu illa ma nawa idan mutun ya yi niyya ɗaya daga cikin wannan wanka ka zo ka ce to wannan wanka idan ka gama sai ka saki arwalla dan ka sai kai sallah kenan niyyar wanka kadai gare ka koda kai arwalla a ciki yake cewa to wannan fa laysa lahu illa ma nawa abinda kai niyya shine abinda zaka samu kenan idan baka yi niyyar ba dukkan biyun ba kenan baka samu wani abu insha Allah zamu biyo sharhin zamu gani abinda zamu iya fa'idantuwa da su a ƙarƙashin maganar malamai ko kuma magana ta sauran mazhabobi akan wannan mas'ala ta wankan janaba malaike cewa babu al-ghusl min al-janaba babi wanda yake mana bayani akan wanka na janaba. Mun yi bayani muka ce ita janaba hadasi ne wanda yake babba, wanda sababin da yake tabbatar da shi shine in ma ya kasance mutun ya sadu da iyallan shi, ko kuma ya kasance mutun ya hutar da maniyi. Saduwa malam zai mana bayani ko da maniyin bai huto ba, to a wannan halin wajibi ne sai an yi wanka. Akwai hukumci wanda yake harkon hukumci wanda da sai dai maniyin sai idan ya huto, amma dai maniyin wannan bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Akwai ɗaya daga cikin makahi wanda Iyad, ina tunanin ban manta sunan shi ba, Iyad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gitta ta gidan shi ya sallama, Iyad ya huto a gaggauce, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa takallu mun yanke ka kana cikin wani al'amari. Sai yake tambayan manzo Allah, to idan mutun ya taru da ya sadu da iyallan shi bai hutar da maniyi ba, me ye hukuncin shi? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa madama kaciya biyu ta hadu, kurum wannan faqad wajaba al-ghusl, wajibi ne mutun sai yayi wanka. To wannan abubuwa guda biyu shi shine waɗanda suke tabbatar da wankan janaba, hutar maniyi ko kuma saduwa da iyali ko da maniyin bai huto ba. Shi kuma wannan hutar maniyi labudda ya kasance da jin dadi, baya yiwuwa ka zo an baka kashi ka lallasu maniyin ya huto maka ka ce kurum wanka zaka yi, wannan baka da wannan an yaye maka, ko ka hado daga sama ka hado kan wata bishiya dalilin wannan wahalar da ka sha maniyin ya huto maka, wannan babu wanka. Labudda ya kasance da sharadin jin dadi wannan maniyin ya huto shine yake wajabta maka wanka. In sani so tari da yawa mutun zai sha wahala, zaka gani ya hutar da maniyin bai san ba da ya hutar da shi ba. A wannan halin an ba mutun dama insha Allah ba sai yayi ba wanka ba. Kuma wannan yana daga cikin ibada wadda take ibada ce ta sirri, kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana akan azumi, ibada ce wadda take ta sirri. Zaka tayi ka boye ka ci abincinka ka huto kowa ya ganka ba tare da wannan ba. Ibada ce wadda ba masu yin ta illa mummunai. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina. Wannan abu ne wanda ba masu yi illa masu imani da Allah, wanda suke neman Ubangiji ya min sakayya ta alkhairi a rayuwarsu. Ani wani abu ne za ya samun ka, hadasi ne za ya same ka idan ka huto kai ibadarka, ka shigo cikin jama'a kai, ba wanda zai ce maka wani ai zai ai da janaba ka kwana, wajibi ne sai ka kai kai wanka. Abu ne wanda yake tsakaninka da kai da Ubangiji, ba wanda ya san shi illa Ubangiji. Shine ne yake bayyana mana ibada ce ba masu yin ta illa masu tsantsan imani. Kale ka ka gani yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa isbagul makar wa isbagul wudu'i inda al-makari, yawaita yin tacuɗanyawa ko yin arwalla lokacin dare take kyamata a yi arwalla. To ina ga wanda wanka ya same shi a wannan halin, an ce wancan ga ladan ga irin ta goma shi ta zai me, to ina ga wanda ya zo ya yi wanka a wannan halin. Ko mafi yawa idan ka ɗauka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum yake rayawa ga ladan sunna, kuma ga ladan tabbatar da yaqininka akan uba abinda Ubangijinka ya umurce ka ka aiwatar da shi. Kina wannan idan muka ɗauka janaba abubuwa ne guda biyu wanda suke, shine malam yake kawo mana yake cewa wal mujibu lahu, abinda yake wajibta wankan janaba yake cewa khurujul mani, shine hutar mani. Idan mani ya huta sawa'un ga namiji bangaren gaban shi ko kuma ga mace bangaren gabanta, ko ya kasance maholki ne akai ko kuma ya kasance saduwa ce akai ko kuma ya kasance mutun yayi wasa da gaban shi ya hutar da mani ko wani abu makamancin haka, to tabbas wajibi ne sai yayi wanka. Kuma idan muka leƙa za mu gani alƙashin hada ta Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul maida, wa in kuntum junuban fattaharu, idan dai janaba ta kama ka to wajibi ne sai ka tsarkake kanka, shine sai ka zo kayi wanka, wankan da zai tsarkakar da kai. Haka Ubangiji ta yake bayyana mana, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu, ya ku wanda kuka imani kada ku kasance sallah kuna masu su kuna masu mai, haka kada ku kasance sallah lokacin da kuka samu kanku kuna masu janaba. Sai dai kuma Ubangiji ya ba mu rangwame akan hakan, in aka samu kaza ba a samu kaza ba, to kaza yana iya maye gurbin kaza. Lokacin da ka nemi ruwan da za ka yi wankan baka samu ba, ga sallah ta matso, kinan za ka yi ƙoƙari ka yi taimama a wannan rangwame ne Ubangiji ya baka. Shi ne yake bayyana mana yake cewa harko abin da yake wajabta wankan nan shine hutar maniyi. yake cewa kuma mani mun san mani shine mala yake wa huwal ma'ud dafiq shine mala yake fassara mana idan baka san ba menene mani ba shi shine ruwa wanda yake ingiza junan shi wanda yake hutawa yana ingiza juna ba lokaci ɗaya ba yake hutawa ba sai sanya idan ka leka zaka ga imamul hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisin da imam muslim ya hutar da shi yake cewa wa ma'ur rajul ghalizun abyad yake cewa ruwan namiji wanda yake hutarwa daga gaban shi yake cewa ka kaura ne kuma hori ne yake cewa shi kuma ruwan mace asfarun ya ruwa ne wanda shi ba hori ba shi ba masara ba rawaye zaka same shi kuma raqiqun ba shi da kauri irin na namiji shi sanya imamu nawawi da aka tambaye shi ka wannan masala yake cewa akan maniyin mace yake cewa asfarun raqiqun wa qad yabdu li fadli quwwatiha yake cewa ruwan da mace take hutarwa a matsayin mani yake cewa ruwa ne wanda yake rawaya raqiqun kuma ba kakkaura bane ba leje ne yake cewa kuma takanni ga wata macen ka same shi hori kal yace saboda macen tana da ƙarfi yake cewa kuma idan kashin shi na sawa'un da namiji da na mace yake cewa zaka same shi yana wannan odar kamar hudar da bino lokacin da dabino yayi huda zaka samu yana wani odar daban ko kuma ya kasance irin gari wanda za a jika ka gani ai wani doyin shi yana wani doyi daban to haka ruwan yake haka ruwan mani yake haka shi kuma namiji galizun abyadun aka same shi kakkaura ne kuma yana da hori kal yake hutawa lokacin kuma hutar shi yana hutawa ne yana mai tunkudin juna ta sanya a karatunmu na baya can mun yi bayani akan abubuwan da hatta da muka zo babu wanda yake bada bayani akan nawafilul wudu mun yi bayani akan lalle da kai wa'ansu ruwaye wanda suke hutawa na gaban mutum sawa'un ya kasance imma mazi ko kuma ya kasance wadi ko kuma ya kasance mani wannan shi mazi shine imamu nawawi shi ma ya bayyana yake cewa ma'un abyadun raqiqun yake cewa ruwa ne wanda yake hori siriri yana hutawa ne lokacin da mutum ya hada sha'awa tunani ya zo mai a ran shi kuma yace yana iya hutawa ma ba tare da mutum ya san ba ma da ya huto ba kurum wani tunani ne idan ya dosa akan ka zaka samu kuma sawa'un bangaren mace bangaren namiji dukkan su iri ɗaya ne shi kuma waji yana hutawa ne ruwa ne wanda yake biyo hutsari bayan kai hutsari sai dai hukuncin su dukkan su daban-daban shi mazi lokacin da ya huto maka ya taba jikinka to zaka yi kokari ka wanke dukkan gabanka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Ali ya tura a tambayen mai manzo Allah ya tura miqdad ya tambayen mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutun ne mai yawan hutar da mazi yake cewa tawadda wanda farjaka kai arwalla kuma ka wanke gabanka a wata riwaya waksil farjak dukkan su ma'ana daya ba yayyahi zakai ba annaba shine yayyahi amma dai malaman hadisi sun ce akan ba wayyayin ba ake nihi ba za a wanke gaba da duk inda wuraren da mazi ya taba saboda shine jasa'i shi kuma wadi yana hutawa ne albarkacin mutum yayi hutsari wani ruwa sai ya biyo bayan shi wannan shine ake kira da wadi hukuncin shi hukuncin yanda kai arwallahi ka zaka wanke wannan zaka wanke gabanka yake cewa kamar yanda muke magana shi wannan alma'ud dafiqai wannan maniyin ya kasance abinda yake wajabta wani ya wajabtawa ayi wankan ya huta ne albarkacin jin dadi idan ya huta ba tare da jin dadi ba to ba kai ba wanka wanka bai wajaba akan ka ba kamar yanda malamai suke bayyanawa suke cewa da za a ce wani ne bai da lahiya kurum ya kasance idan yana tsaye za ya ringa hutar da shi to babu wani hukuncin wanka akan shi ko kuma ya kasance ya sha wata wahala ya kasance ko ya hado daga saman dutse da ya bugu sai da mani ya huto mai to wannan babu wanka akan shi labudde ya kasance ya huto ne albarkacin jin dadi wanda kai kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa hadisin da Imam Ahmad ya hutar da shi haka Abu Dawud ya hutar da shi hadisi ne wanda yake isnadin shi wanda yake ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza faddakhta al-ma'a faghtasil idan dai ka zubar da ruwa al-fadakh shine hutar mani dafqan zaka hutar da shi ne da niyya da jin dadi kuma lokacin da zai huta yana ingiza juna a wannan halin idan dai ruwan ya huto to wajibi ne sai kai wanka
shine malai yake cewa kuma ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajabta yin wanka iltiqa'u al-khattanaini a haduwar kaciya guda biyu wannan kinaya ce akan husulul ilaj in dai aka saju mutun ya sanya gaban shi a cikin gaban mace to wannan wajibi ne shi ma sai ya yi wanka koda bai hutar da mani ba shi kuma wannan dalili da kai hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi dan Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idza jalasa bayna shu'abiha al-arba wa massa farjaha wa massa al-khittanu al-khittanu al-khittana faqad wajaba al-ghusl yake cewa idan ya tsaya ko ya tsaya tsankanin gabbanta guda hudu yake cewa kuma gaban shi ya hada ya hada da gabanta ko ya shahi gabanta to tabbas ya wajabta musu wannan wanka ya wajaba a gare su hadisi ne wanda Imam Muslim ya hutar da shi haka a cikin kitabul haid babu naskhil ma'i min al-ma haka da kai riwaya ta Aisha wadda imamu riwaya ta Abu Huraira wadda shi ma Imam Muslim ya hutar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jalasa bayna shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl idan dai ya tsaya tsankaninta ko ya zamana tsankanin gabbanta guda hudu yake cewa kuma ya sadu da ita hakika wanka ya zamanto wajibi a gare shi koda bai hutar da wani abu ba shine Imam Muslim ya kara yake cewa wa illam yanzil koda bai hutar da mani ba wajibi ne sai yayi wanka idan nan malai ya bayyana mana abubuwa guda biyu wanda suke wajabta mana wanka idan mani ya huta sawa'un cikin barci sawa'un kaji dadi kayi wasa da gabanka ko wani abu makamantan haka to wajibi ne sai kayi wanka madama kaji dadi na biyu shi shine idan aka sadu in dai an sadu gaban mace gaban namiji sun hadu to tabbas shi ma koda ba a hutar da komai ba to wajibi ne sai a yi wanka wannan shine abin da malam ya bayyana mana abubuwa da suke wajabta yin wanka sai malam ya ci gaba da mana bayani yake cewa wal wajibu fihi abin da yake wajibi a cikin wankan nan yake cewa anniya wajibi ne lokacin da zaka yi wankan nan ka dau niyya ai da amma mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi Umar ya bayyana mana innamal a'malu binniyyat kowanne aiki sai kai niyya duk aikin da zaka aikata in dai babu niyya to aikin banza kai amma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina kai niyya ka tsantsanta ubangiji a cikin shi zaka yi ne dan Allah ya sadar da kai ko ya baka ladan da yake cikin shi shi sanya nan malai ya kawo mana yake cewa wajibi ne ga wanda zai yi wankan nan ya dau niyya yake cewa abu na biyu daga cikin abin da suke wajibi ta'mimu batnihi bil ghusl wajibi ne mutun ya gama dukkan jikin shi da ruwa ka wanke dukkan jikinka dan nan a cikin mazhabinmu na malikiyya su sun ce wajibi ne ma sai ka cuɗanya jikinka duk da wada ce mafi wadda mafi rinjaye shine baya yana daga cikin sunna cuɗawa amma dai ba wajibi bane ba to nan shine malai yake cewa ta'mimu batnihi bil ghusl wajibi ne mutun ya gama dukkan jikin shi da wanka shi kuma wannan kalkashin hadisi Ummu Salma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wanda yake cewa inna ma yakfiki an tahissi ala ra'siki salasu hasayatin yake cewa ya wadatas dake ki kamfaci ruwa da hannayenki so uku ki kwara a saman gashinki ki kwara a kanki yake cewa baya da haka sun mutu fi dina alayki alba sannan ki kwarara wa jikinki ruwa fatatahirina sannan kin yi tsarki bai mata wani dogon bayani ba kurum ga abin da ake so ki kamfaci ruwa ki kwarara a kanki so uku sannan ki zuba wa dukkan jikinki ruwa kin yi tsarki wannan shi yake nuna mana wajibi ne hadisi ne wanda Imam Muslim ya hutar da shi wajibi ne mutun ya gama dukkan jikin shi da ruwa shi sanya malumai suke cewa ya halatta ga wanda janaba ta kama shi idan ya samu wani fisil kurum ya dira ya shiga ya huta shikenan yayi wanka in dai ya dauni ya yin wanka ko kuma ya zo bakin tabki kurum ya janaba ta kama shi kurum ya shiga ya huto yayi wankan shi ba sai yana ta wani cuɗanya ba he an yi kaza he an yi kaza he an yi kaza sun tafi akan ijma'in malamai in dai gangan jiki dukkanta ta sadu da ruwa ko ta hadu da ruwa to tabbas in dai da kai niyyar yin wanka ya wadatar da kai ka tsarkaka wannan duka wannan sauki ne wanda ubangiji wanda ya yi mana ka samu ruwa ko kalkashin shaye kalkashin me yake da suna famfan tsantsawa ka shiga ka bude kurum dukkan jikinka ya hadu da ruwa in dai da kai niyyar yin wankan to tabbas ka wannan amma dai afdal kai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya, amma dai in hakan kai babu wani wannan kai tsarki, babu wani harashi akan ka, ko kuma ya kasance ana ruwan sama kana da janaba kurum ka huto tsaka ya dambige ka, in dai ya hada dukkan jikinka ka koma kai tsarki. Wannan duka rahama ce akan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai malai ya ci gaba da cewa ma'al madmadati wal istinshaka, wajibi ne bayan niyya, bayan gama dukkan jiki da wanka da wankewa, yake cewa sai an kurkure baki sai an shaƙi ruwa. Sai dai wannan ƙalƙashin mazhabin Hanabila kenan, sauran mazahib bistahiba akan wajibi bane ba, su sun tahi ne akan idan an ce a gama dukkan jiki da wankewa kenan, ita kurkurar baki da shaƙar ruwa kenan, idan aka ce ai haka an hutar da su. Kuma suka yi bayani akan lalle idan ka koma cikin bayani akan arwalla, su sun dauki wankewa, kurkurar baki da shaƙar ruwa suna daga cikin wajibban arwalla, su kuma sauran mazahib ba su dauke su akan haka ba. Kenan sabanin da suka samu, shin a cikin arwalla kurkurar baki da shakarwa wajibi ne ko ba wajibi bane ba? Sauran mazahib sun ce akan a'a, mustahabbi ne ba wajibi bane ba, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci wani ya ce mai abinda ka ji a cikin ya abinda Ubangiji ya umurta ayi arwalla da shi ka tai kai ka ba kanka lafiya. A cikin kuma ayar arwalla ka ji an ce maka ka kurkure baki ka shakarwa, babu. Suka ce to dan haka ba wajibi bane ba kai yi su ba, yana daga cikin mustahabban arwalla. Shi kuma Hanabila sun ta yi akan wajibi ne wa'innan sai ka yi su. Suke cewa Ubangiji ya umarce mu da mu tsarkake dukkan jikinmu, kenan in duk inda ruwa zai iya kaiwa wajibi ne sai ka kai shi, dan haka hanci da baki wajibi ne ka kai musu ruwa. Shi sanya aka ce su ma wa ta'mimu, da ya kawo ya ce wa ta'mimu badni bil ghusl, ya ce ma'al madmadati wal istinshaqa. Sai dai da yawa daga cikin malamai sun ce akan kurkurar baki da shaƙar ruwa ba sa cikin wajibin wanka, saboda hadisin Ummu Salma, wannan hadisin da muka karanta, innama yakfiki an tahissi ala ra'sik, yace manzo Allah, suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambata mata ba ta kurkure baki ba, bai ambata mata shakarwa ba, dan haka baya daga cikin al'amarin, baya daga cikin wajibin, wajibi daga cikin wajiban yin wanka. Wannan kuma shine wada mafi rinjaye, wallahu ta'ala alam. Yake cewa wata sunnu at-tasmiya, yana daga cikin mustahabban yin wankan ka ce bismillahi lokacin da zaka fara. Kuma wannan kalkashin hadisi wanda ba so ɗaya ba so biyu ba wanda muka karanta, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana, yake cewa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi dhikrillahi azza wa jalla fa huwa abtar, duk wani abu wanda yake mai muhimmanci ba a fara ba da sunan Allah ba, yake cewa to wannan abun kaman mai yankakken bayani, an tsage rabin albarka ko an tsage bashi da albarka. Shi sanya suka kawo suka ce yana da kyau, yana cikin mustahabbin arwalla, sunna ne mustahabbin yin wankan ka ce bismillah lokacin da zaka fara. To masala idan baka ce bismillah ba, kai wankanka ya lalace, wankanka yana nan, wanganka ingantacce ne ko kuma wankanka lalatacce? Ingantacce ne, saboda sunna ne. To shi ne da yake bayyana mana, yake cewa yana da kyau lokacin da zaka fara ka ce bismillah, ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka fara yin wannan wanka. Yake cewa wa yadluku badanahu bi yadayhi, yake cewa kuma ya cuccuɗanya jikin shi da hannayen shi. Wannan a mazhabin su, a mazhabin Hanabila da sauran mazahib na Shafi'iyya da Hanafiya, dukkan shi sun tayi akan sunna ne, ma'ada mazhabin Imam Malik ya tayi akan cuccuɗanyawa wajibi ne idan aka zo yin wanka, amma dai su sun tsaye akan sunna ne, saboda mutum ya wanke jikin shi da kyau. Da aka ce wajibi ne, kenan da baya yiwuwa mu yi wankan janaba sai ka samu wani soso ko ka samu wani abu wanda zaka ringa kurzan bayanka, ai da kwai bayanka mafi yawa inda hannunka bai kaiwa kurum kwararar ruwa kake yi ya huce, kuma wankanka ya yi. Wani wannan ƙarƙashin mazhabin Malikiya, wajibi ne sai ka cuccuɗanya duk wani abu wanda zai sanya, duk inda ruwa hannunka baya kai ba a cuccuɗanya, ya gane mu wani abu wanda zai cuccuɗanya ka. Amma dai mazhabin jamhur sun ta yi akan sunna ne, dalili suka kawo hadisin Ummu Salma yarda Allah shi tabbata a gare ta, take cewa inni imra'atun ashaddu dafra ra'si, yake take cewa ni mace ce wadda Allah ya muni baiwa ko Allah ya kaddara ko da yaushe ina darme kai ina darme gashin kaina addafar shi shine darmewa tana kokarin darme muslim janaba shin zan warware shi ne idan janaba ta kama ni an darme gashi nake cewa to kuma idan janaba ta kama ni tilas idan zan yi wanka sai na sunce na warware rubbama ya kasance kamar yanzu mu ce ana darme shi da roba yake hehe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mata la a ba sai kin warware gashin ki ba inna ma yakfiki an tahissi ala ra'siki thalath hasayatin kamar yanda muka karanta ya ishe ki kamfaci ruwa so uku ki kwarara a gashin ki kwarara a kanki almuhim ya kasance ainihin watar gashin ruwa ya tabata yake cewa summa tafdina alayki alma summa tafdina alayki alma sannan ki kwarara wa jikin ki ruwa fatatahirina sannan ki tsarkaka a gani anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mata bai ta cuccudanya ba aga wannan baya daga cikin wajibi sunna ne game daga cikin sunnonin yin wanka mutun ya cuccudanya sai malai ya ci gaba da cewa wa yaf'alu kama rawat maymuna mutai idan yazo yin wanka abinda aka hiso yayi kamar yanda aka rawaito daga maimuna ko kamar yanda maimuna ta rawaito man daga bakin manzo Allah ko abinda ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata kinan nan malan zai mana zai karantar da mu yanda ake yin wankan a aikace qalat maimuna sai take cewa satartu annabiyya sallallahu alaihi wasallama na sitirce manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi rayuwar su ba irin rayuwar mu bace ba ka zo ka ka dauki katan wuri kai ban daki a sha makance shi a me ka tambu ba su a can gida ana dan wannan dai a din sha makance to mafi yawa kamar yanda muka karanta hadisi masu yawa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai biya bukatun shi sai ya huta wajen gari ko kuma idan ya kasance wanka ne haka yana yi a cikin gidan shi amma dai ana sitirce shi nan maimuna take cewa na sitirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqtasala min aljanaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka dalilin janaba wanda ta same shi mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sai take cewa fa bada fa ghasala yadayhi sai ya fara ya wanke hannayen shi muhim idan ya kasance yanayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana kawo musu ruwa ne a cikin ina a cikin wani makayi ne ba kamar sahani ba wanda gare mu ba wanda saman shi alike kurum karkatawa za ka yi ka wanke a su yanda suke idan aka kawo a cikin makayin nan karkatawa za ya yi ba hannun shi zai durmiya ba saboda hannun yana dauke da wasu abubuwa wanda bai kamata ba a lawwasa wannan ruwan da shi ba sai karkata idan ya karkata ya wanke hannayen shi shine nan ta bayyana mana tace mana sai ya wanke hannayen shi kaifiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanke hannayen shi shine makayin yake karkatawa idan ya karkata sai ya wanke hannayen bayan ya wanke hannayen shi maimuna take ce mana summa sabba bi yaminihi ala shimalihi sannan ya kwarara ruwa da hannayen shi ko ya kambato ruwa da hannun shi na dama ya zuba shi akan hannun shi na hagu da ya zuba fa ghasala farjahu wa ma asabahu sai ya wanke gaban shi da abinda wannan maniyin ya taba ko da inda maniyin nan ya taba a cikin shi a gani yanzu mu alhamdulillahi abin da sauki inda buta ne kurum zubawa za ka yi ka wanke da hannunka me sanya wa me hikima anan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu da mu taba gaban mu da hannun dama lokacin da muka taya biyan bukata ka gani da ya dauko ruwan da hannun shi na dama sai ya zuba shi a hannun shi na hagu sai ya wanke gaban shi da duk inda wannan maniyi ya taba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a gaban maimuna haramun ne maimuna ta ga yin wankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba haramun bane ba wace ce maimuna mata ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan yake nuna mana halaka ne ga mata ta kalli tsiretin mijinta haka halaka ne ga miji ya kalli tsiretin mijin wanda matar shi amma dai sabanin haka haramun ne sai take cewa summa daraba bi yadayhi ala al-hayati wal ard sannan ya shafa da hannayen shi akan katanga kuma da ƙasa dalili shi shine wannan dattin ko wannan abubuwan da aka wanke ai zaka samu yana wani santsi idan ka wanke zaka ji hannunka yana wani santsi to gudun ko dan a kawar da wannan sansin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shahi katanga da hannayen sa sannan ya shahi kasa kaga ni kasan nan ko shahon katangan nan da kasan nan zai tahiyar da dukkan wannan sansin na wannan maniyin da aka wanki wannan shine hikima yake cewa summa tawadda'a wudu'ahu lis-salat sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla irin arwallar shi ta sallah summa afada al-ma'a ala badani sannan ya kwarara ruwa ta ya kwarara ruwa a dukkan sassan jikin shi zamu ga ruwayoyi wanda suke tabbatar mana yaya manzo Allah yake kwarara ruwa yake cewa baya take cewa baya da haka summa tanaha sannan ya dan ja da baya bayan wurin da ya ji kashi yace ya dan ja da baya fa ghasala rijlaihi sai ya wanke kafuwar shi wannan shine siffa kaifiyya ta wanka wadda ake so mutum yayi ta da karkashin ijma'in ahlul ilm ijma'in malamai akan ta haka da kai siffa ta Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ita ma malamai sun yi ijma'i akan ta duk da nan Imam Malik yake cewa idan ya kasance wurin ai manzo Allah bayan ya gama wanka bayan ya gama kwararar ruwa misalin wanda ya kwararar ruwa a ƙasa ne ka kwararar ruwa daga sama ruwan ya sabko ya taba dukkan jigaggar jikinka ai zai faffatsin maka ƙasa za ta faffatsin maka to shi san ya hikimar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja da baya sai ya wanke kafar shi duk inda ƙasar ta taba ko inda wani dan abu ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma wanke shi ita ce hikimar da ta sanya ya jinkirta wanke kafa a cikin arwallar shi zuwa lokacin da ya gama wanka sai ya wanke ta to shine nan Imam Malik yake cewa anan an yi rangwame idan ya kasance wurin da kake yin wanka wuri ne wanda yake tsarkakakke ba wani abu wanda to ka cike arwallarka ka ba kanka lafiya idan kuma kana shakka wurin ko da kai wani datti ko kuma a'a kasa za ta taba ko wurin za ta lalace to aula ka jinkirta zuwa lokacin da ka gama wanka sai ka wanke kafarka wallahu ta'ala a'lam da kai siffa ta biyu wanda hadisi ne wanda Imam al-Bukhari haka Muslim ya hutar da shi hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo zai yi wankan janaba yake shi ke cewa yana fara wanke hannayen shi amma hannayen tabbas suna da datti tace zai fara wanke hannayen shi Aisha ita ce mana summa yatawadda kama yatawadda lis-salat sannan yayi arwalla kamar yanda yake yin arwalla lokacin da za ya yi sallah yake cewa summa yadkhul asabi'ahu fil ma'i sannan ya sanya hannayen shi a cikin ruwa fa yukhallilu biha usul sha'r idan ya sanya ai yayi arwalla hannaye sun tsarkaka ko a harkon al'amari lokacin da zai yi a cikin makayi ne sai ya karkata ya wanke hannayen shi idan ya gama wanke hannayen shi gene yanzu hannayen shi suna da tsarkin da za a sanya su a cikin ruwa to shine bayan yayi arwalla arwalla shi irin ta arwalla sai take cewa summa yadkhul asabi'ahu fil ma'i sai ya sanya hannayen shi dukkan su guda biyu a cikin ruwa fa yukhallilu biha usul sha'ra sai ya caccakula ya sanya yayi tahlili shine caccakulawa a Hausa dinda a bayyana ya ciccu danya ya sanya hannayen shi ya ciccu danya mabubbugan gashin shi kenan kan watan gashin shi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya Aisha wani ya zai hadisin Jabir wanda yake bayyana da yake cewa ai ya kasance ina da yawan gashi wanda yazo yake tambaya sai take cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hika yawan gashi to manzo Allah idan ya sanya asalin gashin nashi yake sanyawa ya ciccu danya bayan ya durme hannayen shi a cikin ruwa sai ya huddo wannan lemon da take ciki abinda hannun shi ya dauka na daga ruwa sai ya ciccu da asalin gashin shi kenan kan wata shi sannan take cewa summa yasubu ala ra'si salasu gharafin bi yadayhi sannan ya kwarara ruwa sai kamfato ruwa so uku ya sanya ya zuba a cikin ya zuba akan gashin shi bayan an ciccuda sannan ya zuba malamai suke cewa kamar Ibn Hajar a cikin wannan sharhin shi na Fathul Bari da ya kawo hadisin yake bayani yake cewa ba dan komi ba saboda wata hikima manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikata haka misalin hatta alkitance kurum kai tsaye ka zo ka zuba wa kanka ruwa ana samun matsala tansiyon ba ta yi regile ba sai ka ga mutum lokaci daya ko ciwon kai ko kuma ya shiga wannan hypertension take ko ABS ko Allah kiyaye ABC yake cewa to dalilin haka kaga tun lokacin nan ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa khassatan ma jijiyoyi idan ruwa ya taba su kamun wani wuri ya taba kamun a tuttu dan ya kai da ruwa zaka samu an samu matsala wata ta tsaya hakan ya taba ruwa ne na shiga tabki ban zuba ruwa ba a jikina ba ina tunanin nahi sati biyu banna iya juya kaina wannan jijiyar ta tsaya kwata-kwata ta tsaya akai-akai kurum ta tsaya to irin wannan dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ciccuden ya kanshi kenan kamar yanda Aisha ta bayyana mana yana dirmi hannun shi a cikin makayin da yake da ruwa a ciki sannan ya ciccuden ya sannan baya da haka ya kamfata ruwa ya zuba a kanshi har so uku sannan baya da haka yake cewa summa yufidul ma'a ala jildihi sannan ya kwararo ruwa a dukkan sassan ganga jikin shi da kai kuma wata riwaya wadda aka samu Aisha take cewa fa akhadha da'a bi shay'in nahwa hilab yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira aka kawo mai wani abu kawkwatam kwacin wani makayi wanda ake zuba mai ruwa alhilab kamar yanda suke cewa kamar irin kwap wanda ake tatsan nono da shi shine ake kira alhilab to irin shi aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhadha bi kaffihi fa bada'a bi shiqqi rasihi kenan a barkance aka yi shi ba wai sanya wannan kwanan ba abinda yake cikin ruwan makayin da ruwan ne yake ciki ba shi ya dauka manzo Allah ya kwarara ba dan kofi aka kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka fa bada'a bi shiqqi rasihi al-ayman sai ya fara kwararawa bangaren sasan jikin shi na hannun dama dukkan shi ya gama shi da ruwa sannan ya koma kan bangaren sashin jikin shi na hagu kaga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwararawa kan shi ruwa sai dai nan idan muka leka hadisin zan mu gani Aisha bata bayyana mana ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke gaban shi ba idan ka dauki hadisin Maimuna yana bayyana maka kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla yake wanke gaban shi haka da kwai riwaya wadda aka samu ita ma Imam Al-Bukhari ya wutar da ita haka Muslim ya wutar da ita hadisin Maimuna take ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo yin wankan janaba yayi arwalla da yayi arwalla irin arwallar shi wanda yake yi lokacin da za yayi sallah yake ce take cewa sai dai a ghairu rijlaihi da yazo bayan ya shahi kanshi ya shahi kunnan shi bai wanke kawahuwan shi ba sai take cewa wa ghassala farja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke gaban shi kaga nan da kai takadimi da ta'khiri malaman hadisi suka ce ainin idan ka dauka a tsarin halshen larabci wawun innan da tazo la taqtadi tartiba ba ta nihin ajerantawa kinan mi ake yi riwaya waccan wadda malai ya kawo mana wadda ta Maimuna salatu nabi sallallahu alaihi wasallam faktasla min janaba yake bayyana mana horkon abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayan ya wanke hannayen shi yana wanke gaban shi da duk inda wannan maniyin ya taba kinan nan tawadda yayi arwalla irin arwallar shi ta sallah sai dai manzo Allah bai wanke kawuwan shi ba ya wanke gaban shi kinan zaka kaddamar da wanke gaba akan yin arwalla da duk inda wani duk inda maniyin ya taba a ganga jikin shi yake ce take cewa thumma afada alaihi alma'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwararo ruwa a jikin shi ya nene kaifiyar kwararo ruwa ka koma kan hadisin Aisha hadisi nabi wanda muka karanta yanda aka kawo mi wani dan kofi ya kwararo ruwa bangaren sasan jikin shi na dama sannan ya kwararo ruwa bangaren sasan jikin shi na hagu yake cewa baya da haka summa tanaha fa ghassala rijlaihi summa tanaha rijlaihi fa ghassalahuma yake take cewa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kawuwan shi da baya sannan ya wanke kawuwan shi take cewa wannan shine wanka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice wannan dai ruwayoyin da muka karanta sun hada mana inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wanka na janaba idan kai hakan wannan shine mafi aula mafi cancanta kuma kai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan hakan bata samu ba ka samu ruwa a cikin teku ko ka iso bakin teku ko ka iso bakin flab ko ka iso bakin wani dan kogi kana gaugawa ko kuma a'a idan ka ce ba a tsaya ayi dukkan wannan protocol din za a samu ɗan matsala kurum ka shiga ka yi dauni yayin wanka ka shiga ka gama jikinka duka da ruwa ka huto tsarkinka ya tabbata wallahu ta'ala a'lam. sai da kwai wani abu wanda duk lokacin da zaka karanta hadisi idan ka koma cikin wannan kitabul haid ko babul haid zaka samu dukkan malamai suna bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da Maimuna da Aisha sun kasance suna wanka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin makayi guda daya kuma lokacin da suke wankan janaba kina wannan shi yake nuna mana koda wannan sunna ce wadda ta ragu gaskiya sosai yana da kyau yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wankan janaba tare da iyallan shi kamar yanda Maimuna da Aisha yarda Allah shi tabbata a gare su suka bayyana mana sai malai ya ci gaba da cewa wala yajibu naqdu ash-sha'ri fi ghusl al-janaba idha rawa usulahu ba wajibi bane ba ga mace wadda take da gashi ko ta yi kitso ko ta ɗarme ta yi sote-sote da gashinta a ce wai wajibi ne lokacin da za ta yi wanka sai ta warware wannan kitson nata ko sai ta warware wannan sote-sote in nata ta ce malai ya ce idan rawa usuluhu ma dama ruwa yana iya kaiwa kan watan gashin idan ruwa ya kai kan watan gashin ko da bai taɓa gashin ba ba wata matsala akan haka haka ga namijin da al'adarsa ta bashi damar yayi kitso shi ma idan janaba ta kama shi idan ya zuba ruwa ruwan ya kai zuwa ga fatar gashin shi ta kai to wannan ba wata matsala akan shi ina fata an fahimta sai yake cewa kuma wannan dalilin hadisin da muka karanta na Ummu Salma hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi wanda take cewa ya ma'aikin Allah inni imra'atun ashuddu dhahra ra'si mun karanta shi lalle ni mace ce wadda nake yawaita kitsa gashi na nake yawaita darme gashi na dan haka afa anquduhu lil janaba shin idan janaba ta kama ni zan warware sannan in yi wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata a ba za ki warware ba kurum almuhim ruwa ya kai inda gashin kanki ko ruwa ya kai kan fatar gashinki idan ya kai ko da bai taba wannan gashin ba ba wata matsala akan shi wannan kuma sheki tabbatar mana wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addinin mu bai zo mana da abin da duk zai kumtata mana a rayuwa ba a gani hatta da wancan damar da aka baka ka shiga cikin teku kai wangan saboda rushin ka baka ka sanya maka kumci akwai halin da zaka shiga wanda ka tsaya kai haka in zai maka wahala aka baka dama ko da ruwan sama yana sabka kurum ka tube ya taba ko ina shikenan kai wankan ka da niyyar yin wanka na janaba ka tsarka ku malai ya ci gaba da cewa wa idza nawa bi ghuslihi at-taharatayn ajza anhuma idan mutun yayi niyyar wanka yayi niyyar tsarki guda biyu da wannan wankan nashi na janaba da janaba to tabbas ya wadata sume tsarki guda biyu shi shine hadasi babba da hadasi wanda yake karami idan kai niyya ka zo yin wankan janaba to wannan hadasi karamin nan ya tashi zaka fito daga bandaki kai wankan ka na janaba to wannan ya isar maka haka lokacin da zaka yi niyya guda biyu kai niyyar rajuma'a ne janaba ta kama ka kai niyyar wannan wankan da zaka yi wanka ne na ka samu tsarki wanka ne kuma na juma'a ka shi ma ya wadata su maka shine kamar yanda malam ubangiji yake bayyana mana ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah wa in kuntum junuban fatahharu nan da ya kawo mana wannan ayan yake cewa ai wa in kuntum junuban fatahharu nan at-tatahir shine wankan janaba shi kuma wankan janaban wanka ne babban shine ma Hausawa suke cewa ko malaman mu na zaure suke cewa wankan giwa babban wanka ne wanda ya wadata maka da wannan arwalla da zaka yi idan ka shigo kai shi to ba wai hirar wani arwalla yanda kai da ka huto kurum ka bigi gaban ka ka zo masallaci kai sallarka ko idan kana da sallar da zaka yi kai ta wadata maka sai malai yake cewa wa kadhalika law tayammama lil hadasain haka idan mutun yayi taimama dalilin hadasi guda biyu da suka same shi a karamin hadasi da babban hadasi yake cewa ajza wan najasatu ala badanihi kuma najasa akan gangan jikin shi a gani yayi hadasi yayi taimama dalilin hadasi guda biyu karamin hadasi da babban hadasi sai dai nan abinda malai ya kawo yake cewa wan najasatu ala badanihi kuma da kwai najasa akan gangan jikin shi shin yin taimama yana iya kawar da wannan najasar da take ganga jikin shi ko ba ta iya kawar da wannan najasar da take ganga jikin shi mas'ala ce wadda malamai suka kawo amma dai hada mafi rinjaye wadan jamhurin malamai taimama batta kawar da najasar da take gangar jikin shi amma dai tana bashi tsarki misalin hutsari ne ya taba gangar jikinka kurum ka dauki wannan shahawa zaka yi buga kasa zaka yi ka shahawa ta yi da wannan ko kuma yane ne baya tahiyar da ita wajibi ne sai an wanki wannan ita ce hada mafi rinjaye illa haka da kai da yawa da malamai su waɗanda suka tayi akan haka sun kawo hadisi sun kawo hadisi zamu shigo gaba babin da yake bi bin wannan babin babi ne wanda yake mara bayani akan taimama sun kawo hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna sa'idut tayyib tahurul muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinina فإذا وجد الماء فليمسه بشرته أو بشرته yake cewa lalle su wanda suke bayani akan taimama tana iya tsarkaka dai daga cikin mazhabin Hanabila yake cewa taimama tana iya kawar da najasar da take gangar jiki suka kawo hadisin wannan suke cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana lalle turbaya mai tsarki ko duk wata kasa mai tsarki tsarki ce game da musulmi yake cewa koda bai samu baruwa ba tsawon shekara 10 kurum za ya yi ta taimama shi ya yi ta sallar shi amma dai lokacin da ya samu ruwa to ya yi kokari ya sa wa jikin shi ruwa ya taba jikin shi to sun kawo wannan hadisin duk da hadisi ne wanda gaskiya da kai wannan sai dai faɗa mafi rinjaye hatta da waɗanda suke mazhabin Hanabila kamar su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sun kawo sun yi i'tihadi akan wannan masala kamar yanda ya kawo a hashiyatul Raudul Murabba yake cewa ai mutane ba ɗiba biyu ba daga cikin malamin wannan mazhabin ta Hanabila sun tayi akan lalle taimama ba ta ingantuwa ba ta tsarkake dattin da yake jiki idan najasa ta taba jikinka to taimama ba ta tsarkakar da kai wajibi ne ka nemi abin da zai gushar maka da wannan dattin shine ruwa amma dai an baka dama ka zo ka yi taimama dan hadasi wanda yake babba ko hadasi wanda yake karami ka kai sallar ka an baka dama amma dai da najasa za ta taba jikinka ko ta taba tuhanka ba wani abin da zai tsarkake da ita sai wannan ruwa Allahu ta'ala a'lam shine nan malai ya kawo wannan amme istidraki wannan kalkashin mazhabin su kenan idan kana mazhabin Hanabila da yawa daga cikin malaman mazhabin sun yi i'tiradi akan wannan masala kenan wa kazalika malai yake cewa kuma haka law tayammama lil hadasaini da mutun zai yi taimama dan hadasi guda biyu da ya same shi babban hadasi wanda zai wajabta mai yin arwalla da babban hadasi wanda zai wajabta mai yin wanka da karamin hadasi wanda zai wajabta mai yin arwalla yake cewa wannan najasatu ala badanihi kuma najasa akan gaggar jikin shi yake cewa ajza'a an jami'i ma wannan taimama da yayi ta wada ta sami sai dai an yi i'tiradi akan haka yake cewa wa idza nawa ba'daha haka idan mutun yazo za ya yi wanka sai ya yi niyyar bangare daya wanka kurmushi za ya yi bai yi niyyar ba wankan nan da nayi zai wada ta sami yin arwalla yake cewa aw nawa idza nawa ba'daha yake cewa falaysa lahu illa ma nawa bashi da wani abu sai abinda yayi niyya sai dai shi ma wannan malamai sun yi bayani suka ce a ai shi babban wanka karamin hadasi shiga yake karkashin shi duk lokacin da zaka yi wankan janaba to ka tabbata da mun ma kana da tsarki arwalla ba sai ka maimaita ta ba in kuma kai niyya dan radin kanka ka maimaita to wallahi Allah ya sabbiya ka Allah zai baka ladanka amma dai idan baka maimaita ba wanka babban wanka kurum kumshe yake da arwallaka mu ka gani ai a cikin siffa ta wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin arwalla irin arwallar shi wanda yake yi dan sallah
salatul isha
ita ce wada mafi rinjaye ta malamai karamin wankan karamin hadasi shiga yake cikin babban hadasi madama babban hadasi ya same ka kenan idan kai wanka na janaba to ya isar maka karamin wanka ya isar maka yin arwalla wallahu ta'ala a'lam wannan shine karatun mu na yau mun zo karshen babu insha Allah sati mai zawa an Allah ya sa mu da cikin masu rai zamu tashi cikin babu at-tayammum abinda muka karanta ne dai Allah ya ba mu daren shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana. Allah ya albarka a cikin rayuwarmu, ya albarka a cikin zuri'armu, ya albarka a cikin abin da ya arzuta mu da shi na daga dukiya, na daga ilimi, na daga sauran al'amurrika. ‘Yan uwa da amannan arziki da suke bara addu’a, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, ya sanya albarka a ciki, ya sanya albarka a cikin zuri'o'insu. Wanda suke cikin halin kumci, halin matsi, muna fatan Allah ya yaye musu, Allah ya wanye musu. Wanda suke marar lafiya, muna fatan Allah ya ba su lafiya. Wanda suke dan daddagawa, muna fatan Allah ya ƙara musu lafiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, inshallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.